Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna
kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 11 ga watan Disamba na shekarar 2020 mun samu bakuncin Laila Usman mai gidan abinci na L&N Kitchen
kike da yau mun yi babban kamu
eh Amina wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da Laila akan sana'o'inta
sai ku kasance tare da shirin yau da gobe
ba tare da bata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf da Laila Uthman
sunana Laila Ali Uthman ni yar Yobe ce nayi karatu amma a university Jami'a Maiduguri da kuma Jami'a Dubai nayi masters
kina sana'o'i daban-daban bari mu fara daga bangaren wannan sana'ar abinci da kika shiga ɗan shekarun bayan kuma kin samu nasarori ta fuskoki daban-daban me ya fara jawo hankalinki zuwa fara sana'ar abinci duba da kalubalen da tattare da yin haka
gaskiya sana'a abinci sana'a ne da tun da shi na so na fara daga beginning tunda na fara business dama abinci na so na fara da but yanda nake tunanin nake so na awatar da gurin nayi shi yanda taste ina a lokacin gaskiya banda kudin da zan yi wannan shi sai na fara da sauran businesses har ya kai ni ga wannan business so soyayyen shi ne gaskiya saka ni sai kuma gaskiya ina son abinci ni ma abociyar cin abinci ne especially abincin gargajiya sai kuma akwai kudi na sai nayi bincike naga kan cewa sana'an abinci akwai albarka a ciki na daya saka cirar mutane ga ma'aikata da suke ci abinci daga shinka ga lada da kuma kudi sai ina son kudi shine al'amari
ba wanda bai son kudi ko garin Abuja gari ne tunda babban birnin tarayyar kasar nan ne da akwai wuraren cin abinci tili-tili da zaki ga sai dai wanda kika zaba shin ya kike gogayya da sauran masu abinci Abuja duba da yadda akwai gasa a cikin wannan sana'ar
a gaskiya ni bana ganin kowa a masana'anta wanda nake abu iri ɗaya da shi kaman abokin gasa na din ina ganin kowa yana da kasuwanci kaman ni abincin gargajiya nake saidawa akwai mutane da suke saida abincin gargajiya amma kowa yana da nashi albarkan da business din shi yake zuwa da so gaskiya babu wanda nake ganin shi a matsayin competition kowa ina ganin shi a matsayin colleague ne abokin aiki so ina da matsala ina kiran wasu tambaye su suna da matsala su ma suna kira na su tambaye
abincin gargajiya dai
abincin gargajiya
abu ne da muka san sai ka sa kokari karfi sosai a ciki saboda wahalar da ke ciki musamman a ce kamar za ka yi tuwo kai sauran abincin mu na arewa da aka sani ta ya kike yin ayyukan ki na girke-girken abincin nan kuma ake samun irin dandanan da aka saba na yau da kullun kin san mutane in suka dandana abu ya musu dadi za su ci gaba da dawowa amma idan aka samu canji a wannan dandanan ba za su dawo ba sai ya kike
well da na tashi gaskiya ni na bi tsari na je na debo mata ne da manyan mata da tijawa zan ce daga arewacin Najeriya kan Kano, Bauchi, Maiduguri, Yobe, duka matan da su dama sana'an su dafa abinci, sun iya dafa abinci sun san komai. Da suka zo kuma muka yi training nasu, muka ba su the modern touch zance.
Na
zamani suka gani kan cewa in kika saka magi goma, gobe ma goma zaki saka, to da mun sarga da sanya abinci. So it was so easy. Ya mun sauki da yake na koma roots na ɗebo mutane. Ba wai mutane ne daga nan na ɗebe su ba wanda ba su iya ba aka koya musu. A gaskiya ba abinda nake dafawa. Duk su suke dafawa gabaki ɗaya.
Amma ina wannan taba.
Na wuce ni ina saka ido kuma saboda ina bala'in san abinci kuma mama na stepmother na da ta girma da ni is an excellent cook ba abinda bata iya dafawa. So na san taste na abinci mai daɗi. So shi yasa
kin san akwai wuyan sha'ani da mutane wanda za su yi aiki da kai. Ta yaya kike sha'ani da mutane da ke miki aiki kafin mu zo kan masu zuwa san abinci?
Gaskiya wanda suke aiki akwai masifar wahalan managing mutane, especially idan akwai mutanen da suka wuce 50 a guri. Wannan shine masana'anta na farko nawa da nayi na kafa da nake da ma'aikatan da suka wuce 50. So kuma kowa daga different gurare yazo, tunanin su daban, kuma kana aiki da mutane ne da yawanci basu je makaranta ba. So dole sai ka dawo level din su a kowane lokaci, in ka fahimci me suke ciki. Wani lokaci ina zama a cikin su in ji me suke ciki, ina musu wasa da dariya din duk dai kare wani tsoro ya shiga tsakanin mu. But amma at the same time sun san kan cewa akwai abin da ba za ka iya yi ka tsira ba, dole ina nan ina saka ido. Gaskiya ni ne saka ido ne a business ina kullun, ni ne farko nake zuwa, ni ne kuma karshe nake tashi. So suna gani na at every one, kuma sun san na san me nake so. So shine kawai.
To ta yaya kike iya kullun ki tashi da sanyin asuba ki daga ma'aikatan ki zuwa wurin aiki kuma ki sa ido ki koma? Kin san bacci abu ne da ke da muhimmanci a rayuwar duk dan adam.
Gaskiya in dai zaka zama mai business,
mai
sana'a wanda kuma yana so sana'ar shi nan ya tafi daidai, to dole ka sa ido. Dole wani jin daɗi ka kawar da shi har sai lokacin da aka kai level da wannan business da ya tsayawa a kan kafan shi, yanda ba tare da sai kina nan ba kullum. A lokacin da yake fara tashi duk san ki jin daɗi. In dai zaki bacci, to zaku tashi da safe, ki tashi da bakin ciki, in zaki zo ki samu abubuwan da ba shi bane. So tashi da safe ni ba kuma bane a gurina, tun da mun saba gidan mu tun muna yara. Asuba an baba mu ya tada mu ba wanda zai koma bacci. So kowa ya saba routine namu ne, muna tashi da sassafe, amma ba za ka fita ba dai za ka tashi har sai lokacin da ya fita ya bar gida, sai yanzu kana so ka koma bacci. So ba wani abu ne na riga da na saba.
Na'am, a cikin kalubalen da kike fuskanta wajen sha'ani da masu zuwa sayan abincin nan, ko za ki bayyana mana da yadda kike magance su?
Gaskiya ni abu ne mai sauki mini na dealin da mutane. Allah ya bani baiwa na dariya.
Gaskiya ne.
Duk inda na zauna zan iya zama daga safe har dare ina dariya. Duk wanda ya shigo zan karbe shi da dariya, ka kawo mun complain zan maka dariya, in baka hakuri. Girman kai kwata-kwata baya cikin lissafi na. Ba wai kuma wai ina yi bane din business, haka Allah ya halicce ni. So duk abin da ka gaya mun zan dauke shi. Ina da zan ce listening ear, ban san me zan fade shi ta Hausa. Wato
kina da kunnen
sauraron mutum. Zan iya zama in saurare ka na awa ɗaya, ka gaya mun duk abin da kake so ka faɗa, kuma da murmushi a fuska na. In ka gama zan ce maka to ni ma zan maka explaining nawa. Ni dai baki abin magana ne, ba zan yi shiru ba, amma kuma ba zan gaya maka shi yanda zai maka wani. So duk wani mutane da suke zuwa guri na, gaskiya ni ina marhaba da su, kuma ba na taba gajiya da jama'a.
Masha Allah. To kin ga duk sana'a da za ka yi albashi ginshiki ne
sosai.
In ka samu ma'aikata masu aiki yadda ya kamata, ba a biyan su albashi kan lokaci, ba za su samu karfin gwiwan zuwa.
Gaskiya ne.
Ta yaya kike kula da tsarin albashin ki daidai da sauran masu sana'a?
I think tun da na fara business, ba wannan ba, tun sauran businesses ina, na riga da na yi discipline kaina kan cewa hakkin mutum ba zan taɓa cin hakkin ka ba, gwara ka ci nawa amani ba zan ci naka ba. So kowane ma'aikaci na tun daga farko zuwa yau ban taɓa wuce wata 25 ban biya salary ba. Ba zan taɓa danne maka hakki ba, zan baka salary, zan biya asibitin ka, zan baka gurin zama, zan siya maka kaya, zan yi duk abin da ya dace, amma dole ka bani abin da ni ma nake needed. Amma duk wani hakkin ka dole zan baka shi, kuma akan lokaci ba tare da ɓata lokaci ba.
Shi
na samu, I think ma'aikatan yawancin su they are very loyal, mutanen kirki ne saboda sun ga yanda nake kula da su.
Masha Allah. Wuri kuma shine abu. Kin san duk sana'a da zaka yi sai kana da jari. Shin kin riga kin magana akan yadda kika samu jarin wannan sana'a, kuma yanzu wuri musamman a Abuja samun wuri mai kyau irin wannan sai da kuɗi? Ta yaya kika bajiro da yadda kika samu irin wannan guri kuma da duba da irin kudaden ma kodan kudaden da zaki biya
da nayi ina da wani company na yin furniture kayan gida kayan zamani na gida so nayi shekara biyu ina savings kowani rana ina saving kudi
every
day kowani rana gari ba zai waye ba ban ajiye kudi ba nayi shekara biyu ina tarawa har ya kai level da na san yau ina da enough kudin da zan yi investing a restaurant business kuma zan samu in yi duk abin da nake so ba tare da wai sai na tambaye ko wani bashin banki ko kuma wani abu so gaskiya ni savings da nayi ina da discipline when it comes to in an zo wurin kashe kudi na san nawa ya kamata ya je nan na san wannan ya kamata in yi saving na san inda zan cire wannan in saka wannan so saving kawai
sai ka samu kai wannan to me ya bambanta ki da sauran masu wurin abinci a Abuja
well san ce ni ne kawai na bambanta kaina ni ne na bambanta kaina jama'a da Allah ya bani I don't want to bana san in something vain but maybe I'm humble na da saukin kai exactly sai kuma taste na abinci tsaftace gurin abinci design na gurin da kake zama da sauran su duka abubuwan nan dai suna zuwa they come to play together yana haduwa kiga mutum idan yazo baya so ya tashi kujerun are so comfortable mun yi su daga ɗayan company mun kazo na kaci abinci ka baje zaka zo guri ka sha fura da nono a cikin ƙwariya mun amma AC na dukan ka kin gane zaka ci dan wake a cikin plate mai makon cin yanda dai ka saba da duka akwai inda zaka je ka zauna ka ci amma babu inda aka kawo ni na kawo gargajiya da kuma boko da zamani na hada tare so it's called tradition and modern design so gurin zaman gaba daya gurin zamani abinci kuma gargajiya so ga kwanci hankali babu wani ba zaka zo ka samu yara kanana ba har riga da na maida shi standard na kawai ka zo ka ci abinci ka tafi dinko TV ba mu da shi balle ka zo kallon kwallo so I think it's very comfortable for mutanen da suke zuwa
akwai mutanen da kila suna wani mataki ne da ya kamata in suka zo irin wannan wuri a ce akwai inda aka kebe da su kadai za su iya zama shin akwai irin wannan wuri
sai mako muna da VIP wajen guda hudu muna da kuma can dayan bayan gurin zaman kasa shi ma kaman VIP ne sai kuma ko ina za yawanci zaki ga manyan mutane ma ba su san shiga VIP saboda yanda kowa kawai kaman ka san kowa ya san kowa dukan mu dai na ɗaya ne gida ne za su iya zama ko ina dey feel secured
na'am to menene bambancin wannan wurare da aka kebewa irin waɗanda za su so dan wuri da su kadai za su zauna
wai kuɗi ce kawai zaka dan ƙara biyan wani abu saboda wannan guri is just for you akwai TV akwai komai babu wanda zai shiga da me ka kana ciki kai kadai har ka gama meeting sun ka ci abinci ka tashi ka tafi
to a ina kike samun duk kayan gidanki da kike duba da cewa gargajiya ne duk abubuwan da ake
gaskiya duk wani abu da muke siya na gargajiya yana zuwa daga Yobe kaz na saka mutane a dama true kaz ni Yobe ce so akwai mutane na da suke nan suna nan muna sayan kuka da daddawa dai daga hannun empowering matan mu daga can arewacin Najeriya
shi ne kawai
daga Yobe gaskiya gaba ɗaya nake samu abubuwan nan
to akwai matsalolin da kike fuskanta wajen kawo kayan nan daga Yobe zuwa Abuja musamman ga kin san kayan marmari da za a bukata
wal babu wani matsala yanzu motoci suna zuwa babu wani babu matsala da muka taba samu a ce dai wani lokaci a ce human error an kawo ba daidai ba ko kuma wani ya fara baci abubuwa kamar su gulli suwa ya sauran su kawai shine amma banda shi yanzu mun yi magance shi na samu yanda za a saka su a cikin kula ba tare da an kawo shi yanda suke kawo ba da
na'am a cikin dan kankanin lokaci bayan buda wajen cin abinci na farko na L&N sai muka ji a cikin shekarun nan cike da dimbin kalubalen lafiya kuma aka buɗe wani wuri ta yaya kika har hada komai aka samu aka buɗe wannan wuri a cikin wannan shekarar
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma ga tattaunawar Halima da Laila
ta yaya kika har hada komai aka samu aka bude wannan wuri a cikin wannan shekara?
Well, gaskiya ni zan ce alhamdulillah, saboda duk yanda mutane shekaran nan mutane da yawa ba su samu sun ci gaba ba. Restaurant din has always been better, ba mu taba rufewa ba, babu rana daya da muka rufe shi. So to madama mun yi saving towards budewa a Kano, to da bamu samu mun yi Kano ba saboda wannan batun coronavirus. Bayan da za a kai ta moving from one place to another, shine muka mai da kudin gwarumfa, aka bude gwarumfa branch. Kamar yadda na gaya miki da farko, restaurant na business in dai zaka yi shi dai akwai samun kudi.
Shin ba kya ganin yadda ma'aikatan nan suke, ba za a samu matsala yadda su wanda za a kai can za su yi daidai irin dandanan da ake samu a nan?
Well, cin san da yake Abuja ne, muna da central kitchen. Kitchen din mu a nan ne, daga nan ake daukan abinci so hudu a rana. Akai mun riga da mun kawo buses da suke shuttling from one place to another, so duk taste din yari ɗaya.
Na mun taya kuke kula da abincin ya zama to dandanan an yi shi nan take mutane suke zuwa suke ci?
Yeah, obviously abincin gargajiya yawanci zaki ga baki ji dumami yafi dadi ba the next day.
Yes.
So miyan gargajiya yawanci koda ya kwana ya ma fi canza taste, ya fi canza, ba zama ki san ko is fresh ko ba fresh ba. So dadin mu Allah da ya saka gargajiya muke yi, so it's easy for us to make sure komai is fresh at every given time.
Ko zaki ce akwai wani kallon abinci da yake jawo mutane zuwa nan wurin su?
Gaskiya na san miyan taushe da brabusco, it's a number one seller namu nan. So na san mutane da suna so, akwai danjeru kuma su balangu, akwai gas meat da ake yi daga Maiduguri, yawanci ɗan Maiduguri sun san shi amma babu shi a nan. Duk yanzu mun introduce balangun mu yanda muke yin shi, ba yanda mutanen garin nan suke yi ba, na can arewa ne. So dole wayannan abubuwan mutane su ga dan wake, sinasir, gullisuwa, all these things da sun dade ba su ci ba yanzu, to yana jawo mutane su zo su ci.
Ku zaki dan mana bayani akan jerin abincin da kuke yi yau da kullum?
Well, kaman menu is every day is the same. Da daddare ne kawai menu yake canzawa, saboda yawanci mutane su ce miki dan Abuja za mu dan ci wani abu dan wanda is light, so sai mu canza mu dan kawo na dan bature, a wani dan fatan dankali, wata gwaten acca, duk dai still gargajiya ne, ba is light ba abin da mutum zai ce. Amma regularly kullum su miyan kuka, kubewa, karkashi, every other thing dai da kika sani, tuwon shinkafa, tuwon masara, hatsi and the rest, shine regular meals mu every day.
Banda Abuja, kin riga kin maganan Kano cewa akwai kina da ra'ayin buɗe wani wuri, shin a cikin Najeriya banda Arewa akwai inda kike da ra'ayin buɗe maciya?
Insha Allah Lagos, daga mun yi Kano next year in Allah ya kai mu da rai da lafiya, kuma muna da hanya za mu yi Kano, za mu yi Lagos insha Allah.
To masu sauraron su dira su ta jijiran abincin da kuke yi na yau da kullum, kamar yadda kika dan bada bayani, ko za ki dan jera mana wanda kika san za ki iya dan bayanai a kan su, a ce kamar tuwo ko brabusco, gashi ga yanayin da ake da sassafe ake ko da rana?
We do breakfast, that's karyawa, ana kosai,
karin kumallo,
eh, ana kosai, ana dan wake, ana masa, farfesun kafan shanu, farfesun kayan ciki da sauran su, abin da ake ci da safe. Then sha biyu na rana ana yin su miyan kubewa da sauran su, da su tuwon shinkafa, brabusco shinkafa and the rest. So lunch mun yi shi yanda lunch ga abin da za a yi, dinner ga abin da za a yi, dinner kuma something light, but hatta dare in ka zo zaka samu duka sauran tuwo-tuwon. Then akwai mutane da suke cin su tuwo da miyan kuka da daddare. So daga dai 12 zuwa karfe 10 zaka samu gaba ɗaya abincin gargajiyar nan, still har da na karyawa in kana so za a sake.
Akwai waɗanda suka taɓa kawo koke kan yadda abincin suke, ko kuma suna son a inganta wani abu?
So sai ai a kullun sai mun samu wanda zai ce, idan yawanci muna samun mutane da basu da lafiya, masu diabetes za su ce miki o ba sa cin kaza, ko mai ulcer ce da Allah dan rage yaji a canza mai ayi waye. To wasu abubuwan duka, wani in mun ji muna dubawa mu canza, wani kuma standard din mu ne ba za mu iya canza ba, kamar mai ba zai yi mu koma olive oil ba, tunda abin business ne, ba abu ne na gida ba, dole sai mun using wanda mu ma zai kawo mana wani. In baka so, in kana so kamun ka iso sai ka kira mu ka ce ga yanda kake so, sai za a yi maka, kin ga duk charges da yayi extra kai ne ka saka a kanka. So yes, muna samun korafi ba gaskiya. On a scale of 1 to 10, zan ce good reviews din sun fi bad reviews.
Shin ko kina da ra'ayin a ce masu buƙatan na musamman, waɗanda ke da wata cuta da suke fama da ita, kuma suna son a musu kamar jerin abinci nasu daban wanda za a riƙa girka musu, kamar a ce suna nan na dindindin, a ce za su zo sau uku a sati ko sau biyu, ko kina da ra'ayin ki kirkiro musu nasu?
To sai yanzu haka muna da kamar brabusco alkama, tuwon alkama, miya yawanci gaba daya akwai kala biyu akwai mai yaji akwai mara yaji dan muna da gwaten accha muna da tuwon accha like akwai abincin da dole wannan mun san specifically for mutanen da are diabetic akwai kuma wanda kin san saboda hawan jini ba za ka sai gishiri da ba da sauransu yanzu ma muna yi we cater for every kind of person
batun masu saya ta yanar gizo wanda za su kira su ce na bada odan kaza a kawo ya ake irin kula da su kuma idan aka samu dan sabani kaman a ce mutun yayi odan abu kaza wajen dan aka sun dan adam an samu kuskure sai aka kawo abin da baya so ya ake bidiyos
gaskiya telephones din su gaba daya have been recorded mun saka na'urar recording to hear in case customer ya ce haka ne shi wannan ya ce ba haka bane to muna iya dialogue tsakani kuma yanda na gaya miki ni mutum yar jama'a ne so it takes just a phone call ka buga mutum kace da Allah ya hakuri ga yanda akai da Allah ke hakuri tunda dai ba da mashin kake dealing ba dole wata na dan adam zai samu problem so we have takarda da ake rubutawa and at the same time it's recorded kana jin komai daga sun yi tapping system man yana tafiya straight to chat so it's easy to just find ka san ga inda matsalan yake ga kuma inda zaka gyara I strongly believe ba abin da yafi dan Allah ya hakuri za a gyara
na'am a bangaren na'ura kin san za a samu lokacin da irin ka tura kuɗi ta na'ura din nan bai sauka ba kuma an riga an ba mutum abinci sai aka samu sabani tsakanin banki da banki ya kuke bin kadin wannan
well usually ya dan jima dai rabon mu da mu samu wannan problem din yanzu duk mun gyara abubuwan da bankuna suka yi saboda kowa yana son ai aiki da shi obviously so duk mistake da aka samu sai su zo quickly su gyara but idan ni mutum ya riga da ya tafi ni kullu ina ga musu in mutum har ya riga da ya tafi kar ku kira shi idan ya dawo sai a mishi bayani so akwai relationship ban zama akwai customer yanzu da yake gurin nan ba da ni da shi ba mu da ko ni da ita ba mu da personal relationship saboda kullun sai na gaishe da kowa akan kowani table in kai sabo ne ma ina ga ni fuskan sabi so already in sun zo suna zuwa zaka ce oh wani kaza a bashi kaza wani kaza a bashi kaza shikenan
to ba a samu sabani wajen kai abinci daga nan wuri zuwa wannan wuri
eh akwai sabani wanda dole kima kin san masu riders wani bai gane hanyar da zai je ba or something but the easiest thing is kamar rider ya bar nan za a bashi telephone number in kiza a bashi address idan ya iso gurin zai kira ki amma bai samu ya gane kan gurin ba ko bai gane ina ne ungon ba kai zaka fito kai leading nashi to the place
na'am a matsayin na yar mace yar arewa wanda kin san akwai irin kallon da ake wa matan arewa cewa ba sa yunkurowa amma da zamani alhamdulillah an fara samun yunkurowa kuma kina tallafa wa mutane da dama menene yake kai ki ga tallafe-tallafe da ke da ma ma'aikatan ki da waɗanda ba ma'aikatan ki ba mun san labarin yadda kika ɗauki wasu yara kina kula da su to me ke jawo ra'ayin ki ko me ke karfafa miki gwiwa duba da yadda yawancin mutane abinda suka sani shine kansu ba ruwansu da sauran mutane
gaskiya zan ce daga upbringing ne yanda aka girmar da mu
tarbiyya
yanda aka girmar da mu yanda muka tashi gidan mu kowa zai zo kowa gidan kowa ne baban mu kaman mutum ne da ba wanda baya jawo a jiki so mun tashi da shi kuma I believe babu abinda kullun naje Saudiya let me tell you this labari in nayi dawafi kullun cewa nake Allah ka bani in bas Allah ka bani kudin ni bana so ma ni ne wani abu da shi ni kai a bani ta hanya na yin bawa jama'a so in na samu miliyan daya a kaina wannan maganan yana faɗo ma kai kullun na cewa wannan kudin fa bani akai in ba mutane so gaskiya wannan addu'an da nayi yana kullun yana shiga kaina ina tunawa na san kudi idan aka baka Allah har ya baka tunda ba wani abu muke da yafi wanda wani yake ba kawai Allah ne ya dube mu ya bamu kuma I believe dalilin da yasa ya bamu shine ya san zamu ba ma wasu so shi yasa
masha Allah nan da shekara biyar ina ci ganin L&M kitchen kuma ta yaya kike san ki cimma duk waɗannan burukan da kika sa a gaba akan wannan wurin abinci
well in the next 5 years insha Allah in ina da rai na tabbatar L&M kitchen will go global zai zama muna da tunanin shi a Dubai a Saudi Arabia a England this are the 3 countries da nake tunanin insha Allah in the next 5 years we will be there and I believe yanda zamu kai shi ne mu ci gaba da yanda muka dauko wannan abu ba sai da zan yi explain a wannan ba da Hausa so yanda business yake shine idan ka dauke shi ka rike shi kai wannan abun ka san baka da wani abu da zai kawo maka wani kuɗi ko kuma wani abu da ke nema in ba wannan business din ba ka rike shi ka rike ma'aikata ka samu recipe kin san abun da problem da muke da shi shine recipe so by time ka kai wani guri in baka nan taste din zai canzu so abun da nake so in yi da nan shine na building recipe da ko ba ma nan kamar yanda McDonald's suke duk inda suke kawai za a tura maka recipe da yanda yake kuma ka zaka bi shi to this is what we're trying to build in the next 5 years nothing insha Allah mun kai wani level da zamu iya branching out and ba sai ina nan ba ko me zai tafi dai
kin tabo mun inda yake kai ki maganar McDonald's kin san in aka ce company na bakin mutum ana irin tunanin kai suna da akwai yadda za a takaita abubuwan
su
to shin kina da tsari ko kina da dabaran da kike san ki kullu da ta tabbatar da cewa zaki iya siyar da irin kaman a ce
franchise
rukunin wannan company ki ga wasu mutane ko ba ƴan Najeriya ba
aito su da kansu ma ba aljanu bane mutane ne kaman mu kuma kansu ba biyu bane kaman mu ne so yanda na gaya miki in dai har mutum zai bi ta farkin business yanda ya dauko shi accounting you can see my account books you can see how transparent I am you can have my recipe ina da branches guda biyar a country na you can taste gaba daya dika branches din ga taste ga yanda ma'aikata na suke ga kaza kaza su mai daga haka suka fara in dai zaka zama disciplined kana da kamar alqibla ka san ga inda na sa gaba kuma dole sai nayi achieving na shi da yardan ubangiji so that is the set su da kansu za su zo maka ba ma sai ka je musu
a bangaren na'ura fa kin san yanzu a gasashen da aka samu ci gaba in sai ki ga a maimakon mutane da ke kawo abinci waɗanda suke zuwa sai a ce na'ura ne kamar robotics AI su suke kawo abinci kina da niyyar
gaskiya ban da shi din ni a tunani na ina mutanen nan za su je to idan muka kawo na'ura ai muna da bala'in yawa a country nan zan iya bude branches a country 50 still bazan rage mutanen da ba su da aiki ba a Nigeria the 1% so I'd rather na using mutane na duk inda na bude zan ɗebi mutane daga Nigeria in kai su factory na yin katako ba na yin gadaje babu yanda ba idan ni bane kawo dan China kazin an san shi zai koya musu da wuri ban ni gaskiya ba na san kawo kowani tun daga kasan waje yazo ya koya mutane ka zina samu ma mun iya zamu iya kuma bayan da za a yi mu kawo robots ba ma fararen mutane ba balle kuma robots
kin san matsalar mu a cikin sana'a shine akwai wanda za su ji suna bin baya dan su suna son su samu daukaka su bata suna da dai sauran su kai kike ganin idan wani abu ya taso makamancin wannan zaki ya yaki da shi
the only thing is ka zama mai gaskiya there is nothing da zan boye tunda na fara wannan business din na tara accountants ina guda biyu na ce musu I want transparency but ku biya shi yanda yake ayi shi a bayyane komai yanda ya dace yanda na san dole wata rana yanda zan nake ci gaba abinda nake hangowa I know ranan zai zo da dole wani sai ya saka ido akan kuma yana so ya tozar tani saboda shi shi sai na ce ba na san komai da zai kawo mu idan ka zo ka zo ta wani fanni ne amma ba dai wai ka kama ni da rashin gaskiya ba sai dai wani abu daban
to shin zaki ce yanayin biyan haraji a kasan nan na da sauki ga irin sana'ar
gaskiya bai da sauki but amma haka aka saka shi kuma haka zamu biya
wani kira zaki wa mata ƴan uwanki
she is tashi su tsaya there's nothing like way or wannan abin da wahala ya zan yi shi kullun yanzu na gaya miki kamar mu fara interview na yau 24 hours kenan ban yi bacci ba ido na bai rufe ba brain ina ya kasa shutting down so wani zai iya cewa ni kam na gaji ba zan iya kashe kaina ba zan je in zauna to you can't die sai lokacin ka yanzu duk da eh wasu abubuwan wata rana dole kai shutting down akwai ranakun da zan dauki lokaci na ni shutting down but amma babu business da zaki fara shi dai da dai kuma karki tsamo wai din an je tsakiya kin huta to as you're moving further lokacin ne wani bala'i zai sake fitowa haka zaka yi tan paving hanyar ka har ka kai wani level da ke da kanki kin san eh Allah ya hore mun yanzu I'm successful but dole ne mata su tashi kuma su dage din business dagewa ne ba abu ne na wasa ba sai kuma ina kira ga mata da yawa mutane da yawa suna tunanin business abu ne da kowa zai yi ba kowa ne zai yi ba business talent basira ne da Allah yake ba mu ba kowa ba so dole ka san ina ne menene ni na fi yafi mun kyau a aikin gwamnati ne a business ne ko kuma wani abu daban ne professional course ne dole ka san kai menene ya dace da kai a matsayin ka na dan adam ba wai din kin jilela tana business din to ba ki ce ki ma zaki business din to ba kowa bane zai iya yin business din to zaki iya kama business din takalmi zaki iya kama business business kala kala ba ka nemi inda kai ka san zaka iya yi sai ka kuma ka ce kauna in ba ka kaunin da zan fara why did you
dukkan waka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Tatiana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.